أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amana ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma komai, wanda cikin ikonsa ne da ƙaddarawarsa rayuwarmu ta kewayo har wannan rana mai albarka ta safiyar Laraba da zai daidai da 11 kenan ga watan Mada al-Ashura, wanda zai daidai da watan al-Wata ne yake. Sau shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447, wata na Zulkaada kenan. Ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka na kitabu Tauhid, wallafan malaminmu Sheikh Malami na Musulunci Muhammad Al-Wahhab, Allah ya gafarta masa. Karatu mu dai ya tike ne a ƙarshen wani babi, wanda cikin ikon Allah za mu tashi a farkon wani babi da malam ya sa masa suna, ya ce malam ce babun al-ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghayyuril ismi li ajli zalik. Ya ce babun da zai mana magana a kai girmama suna ko kuma siffa ko wata doka na umarni ko na hani wadda ta zo daga Allah, wa taghayyuril ismi, da kuma jirkita suna ko kuma canja ma sunan gaba ɗayansa, ajili zali, domin girmama haka ɗin, wato don girmama Allah, ko da wato wani abu na siffa, wani abu na suna ya yi kamanceceniya da wani abu da ‘yan adam suke ta’ammuli da shi ne yau da kullum. To, saboda girmama na Ubangiji ɗin, bai dacewa mutane su ci gaba da ta’ammuli da kiran irin wannan suna, suna danganta shi da ɗan adam ko kuma wane ne, ko da annabi ne kuma ko da mala’ika ne. Za a yi hakan ne saboda girmama Allah. Malam ya kawo hadisi yake cewa an abi Shuraij, an karɓi hadisi daga Abu Shuraij, annahu kana yukanni abal hakam, yace ya kasance ana masa alkunya da abal hakam. Fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce yukanni alkunya shine wato a kira mutum da wani suna, ko dai a nasabta shi da wani aikinsa, ko a nasabta shi da ainihin wani ɗansa, ko dai da wani abu. Za a iya, ya halatta ma za a iya kira suna, a canza masa suna, a ce masa baban wane, alhali kuma ma bai yi aure ba. Kamar yadda ya tabbata Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce mata Ummu Abdullah, kuma ita ba ta taɓa haihuwa ba. Yawa, ya halatta kai ma za a iya kiranka baban wane, kuma ko da ba ka yi aure ba, ko kuma kana da auren, ko da ba ka haihu ba. To, shi mutanensa suna masa alkunya da abal hakam. Wato, kaiwa mubalaga ne na cewa shi ɗin mai hikima ne. Faƙala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, sai ya ce masa inna Allaha huwal hakam. Ka fa sani kai da ake ce masa abal hakam, ake ce masa abal hakam, Allah shi ne ma'abucin hikima. Wa ilaihi al-hukm, kuma dukkan wani nau'in hukunci na Ubangiji ne. Ko da ya ba da dama ma ɗan adam yi hukunci, to amma asalin mai hukunci shi ne Allah. Wanda kuma ko da ɗan adam da Allah ya baiwa dama ya yi hukunci, matuƙar bai yi hukunci da dokokin Allah ba, ko kuma bai yi hukunci akan daidai ba, Allah ɗin zai canja hukunci. Faƙala, to sai zai kare kansa, zai ba da hujjar dalilin da yasa ake kiran shi da abal hakam. Sai ke cewa inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in, yace ayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba komai ne ba kawai aisa ake ainihin danganta ni da wannan suna, face mutane na ne idan sun yi jayayya a tsakankaninsu, fi shay'in, a cikin wani abu, abu ne da ya shafi ainihin mu'amalarsu, abu ne da ya shafi zamantakewarsu, abu ne da ya shafi ko kasuwanci, hatta addini ma, a tauni, sai su zo gare ni, fa hakamtu bainahum, ni kuma sai ne hukunci a tsakankaninsu. Faradiya kullal fariqai, a ƙarshen al'amarin sai ya zama kowane ɓangare, da ɓangaren da yake tuhuma, da ɓangaren da yake neman wani haƙƙi, dukkansu sai a samu daidaito saboda shigar da na yi, ko kuma na hukuncin da na yi a tsakankaninsu. Faƙala, to wannan dalilin da ya sa kenan, idan mutane suka yi saɓani a tsakankaninsu, sai su zo masa shi Abu Shuraij, shi kuma sai ya yi hukunci a tsakankaninsu. To, wannan ya sa sai suke ainihin kiran shi da Abul Hakam. Faƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ahsana haza, yace me kai to me kai wannan kyawu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jaza yace ai babu abin da ya kai haka kyawu, ka kasance mai shiga tsakankanin mutane, hakan Allah yana so a yi sulhu a tsakankanin mutane lokacin da wata husuma ko wata jayayya ta shiga tsakankanin su. To manzon Allah sai ainihin ya yaba wannan al'amari, to amma zai ainihin jawo hankali ko kuma canja masa wancan suna domin babu mai hukunci sai Allah. Sai manzon Allah ke ce masa fa malaka min alwalad, to me ke gare ka kuma na ƴaƴa, ƴaƴanka nawa ne ko kuma ƴaƴanka da wane ne da wane ne da wane ne? Kala sai Abu Shuraih sai ya ce na'am, kala sai yake cewa Shuraihun, a cikin ƴaƴana akwai Shuraih wa Muslim, akwai da ake ce mishi Muslim, wa Abdullah, akwai da ake ce mishi Abdullah. Kala sai manzon Allah ya numfasa sai ya ce faman akbaruhum, to a cikin su ɗayan da ka lissafa guda uku, Shuraih da Muslim da Abdullah, wane ne kan babba a cikin su? Qultu, sai Abu Shuraih sai yake cewa Shuraih, ai Shuraih shine babba. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa anta Abu Shuraih, to kai yanzu a daina kiranka da Abul Hakam, za a ce rinka kiranka da Abu Shuraih, baban Shuraih. To kun ga, saboda inna Allaha huwa al-Hakam wa ilayhi al-hukm, shi kuma mutanansa suna kiransa da Abul Hakam, to wannan sai ya zama akwai mubalaga, akwai kaiwa matuka wajen yabansa. Yau da gobe, yau da gobe za ka sa ya rinka jin cewar shi din wani ne, yau ya shiga tsakanin mutane yayi adalci, yau ya shiga yayi kaza, gobe ya shiga yayi, wata rana shaydan zai ja shi ya ainihin yi wani abu, cewar cewar shi din mai hukunci ne. Nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da kiransa da Abul Hakam, yace a rinka kiransa da Abu Shuraih, cewar an nasabta shi, ana za a masa alkunya da sunan ɗansa babba. Kai ma ya halatta ko da a kira ka baban wane, a nasabta ka, kuma ko da ƴar ka ta farko mace ce, sai a ce maka abu wance, a kira ka da sunanta. Ko kuma a danganta ka da wata sana'a taka, ko a danganta ka da wata siffa wadda mutane ba a faɗi irin wannan siffar ba, ba za su fahimta ba, matuƙar ba an yi ta ne don muzantawa ba. Ko kuma a nasabta ka da wani aiki naka, ko da wata siffa, ko dai da wani ɗan uwanka, ko kuma da ainihin ɗanka. To wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan hadisi, wa ya kawo a ƙarƙashin wannan babi a matsayin hadisi, saboda kiran mutum da wani suna na mubalaga, cewar shaydan zai shiga yayi aiki ya kai shi zuwa ga matuka. To malam yake cewa fihi masail, a cikin wannan babi akwai wasu mas'aloli da zamu iya fahimta. Yace cewa al'ula, na farkon su al-ihtiramu sifatillahi wa asma'ihi walau lam yaqsid ma'anahu, yace akwai girmama, zamu fahimci cewar akwai girmama suna ko kuma siffa ta Allah madaukakin sarki wajen rashin danganta ta da wani makhluki, walau lam yaqsid ma'anahu, kuma ko da ma su danganta wannan makhluki din da wannan suna ko da wannan siffa, zuciyarsu bata hararo cewar suna ainihin muqarana ne sunansa da sunan Allah ba. Ai cewar ce kiransa cewar Abul Hakam, cewar an akwai mubalaga a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umarce shi yayi me, ya umarce shi yayi hukunci a tsakankanin mutane. Allah ya ce masa wa anihkum bainakum bima anzalallah, kai hukunci tsakanin su da abinda Allah ya saukar. Me Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine Alqur'ani. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hukunci a tsakankanin su. Kun ga yin hukunci da abinda Allah ya saukar, ko kuma ka kasance alƙali, ko ka kasance mai hukunci a tsakankanin mutane, ba laifi bane ba. Amma don wannan aikin ko kuma don wannan siffa, mutane su rinka kamba maka, kana jin cewar kai din daban ne da sauran mutane, to wannan lallai shaydan zai kai yayi aiki, zai kai ka zuwa ga wata turba wadda za ta kai ka zuwa ga shirka, kuma shirkar koda ba ta kasance babba ba. To kun ga Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya umarci sauran mutane, ba ma manzon Allah ba, domin ita wacce aya wa anikum bainakum bima anzalallah, kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake. To shi ma kuma Allah ya gaya wa mutane ke cewa inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sace wa iza hakamtum bainan nas, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da kuma gangarin mutane wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl in za ku yi hukunci tsakankanin mutane ku yi hukunci da me da adalci kun ga anan ba wai an kore rashin yin hukunci bane ba a tsakankanin mutane amma saboda kada wannan aiki na hukunci ko na alƙalanci da kake yi a tsakankanin mutane ya sa ka ji cewa kai din kana da bambanci tsakaninka da mutane har a rinka ce maka wani abu na daban kamar wasu babi da suka gabata a rinka ce maka alƙalin alƙalai to wannan ma shedan zai shiga yayi ainihin aiki ya kai ka zuwa ga wata turba wanda ba za ta ainihin billahi da kai ba Allah ma ya kira annabi Dawud da kuke ce masa ya Dawud inna ja'alnaka fil ardi ko inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai ce masa fahkum bainan nas kai hukunci a tsakankanin mutane kun ga Allah yayi umarni da hukunci to amma kada yin hukunci da kake yi a tsakankanin mutane a rinka yin amfani da wannan siffa taka ko kuma aiki naka ana ce maka abal hakam wannan akwai mubalaga da kuma ainihin kaiwa ololuwa wajen kamba mai yabo ko kuma wajen siffantawa domin mai hukunci shine wa shine Allah tun har a cikin alqur'ani Allah yake cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu a wannan yake cewa fa ulai fa humul fasiqun wa yace fa ulai fa humul zalimun yace fa ulai fa humul kafirun ayoyi mabambanta kun ga Allah yayi umarni da me Allah yayi umarni da yin hukunci kuma koda ana samu husuma tsakanin mata da miji a wani waje Allah ke cewa fa ba'su hakman min ahlihi wa hakman min ahliha azo da mai hukunci daga bangaren namiji azo da mai hukunci daga bangaren ita mace idan husuma ko rashin zaman lafiya ya auku tsakanin mata da miji har mata malamai suna cewa masu irin wannan hukunci koda wani irin hukunci suka yi idan suka ga maslahar raba aure koda mijin bai niyyar mata da bai niyyar rabuwa da matar ba suka ce auren nan ya mutu shar'a ta zartar da wannan hukunci a tsakankanin su to kun ga anan akwai wato nuni kamar da mallam yazo da shi akwai nunarwa wajen girmama siffa ko kuma suna na Allah da ake danganta wani mutum da irin wannan ko da aikin ya kaɗaita zuwa ga Allah ne ko da kuma Allah yayi umarni ma ɗan adam su yi irin wannan aikin to kada a rinka tambama shi ɗan adam ko kuma kowane irin makhluki ne da irin wannan siffa a ƙarƙashin wannan bayani asaniya na biyu mallam yake cewa at-taghyirul ismu bi ajli zalik idan har wani dalili ya sa a karan farko an samu mutum da irin wannan ko kuma mutane suna siffanta mutum da irin wannan siffa ta Ubangiji ko kuma suna ainihin kiransa da wani suna da ya kamanceccen niya da na Ubangiji to akwai wato anan akwai za a iya canja wannan suna din a ƙarƙashin wancan hadisi zamu fahimci cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wata kofa ba da yaji ana kiransa Abul Hakam yace kuma sai yaba yace masa sai ya kare kansa cewar menene yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane na suna kirana da wannan suna na ba saboda wai wani dalili saboda a'a ga dalili kawai idan sun yi sabani ne a tsakankanin su ni kuma sai su zo zuwa gare ni ni kuma sai ne hukunci a ƙarshen al'amarin kuma sai kaga dukkan su sun amintu da irin wannan hukuncin da nayi kun ga manzon Allah a karan farko ya jaza ya yaba na irin aikin da yake yace ma hasan zalim me ya kai kyawun haka ai hakan manzon Allah ya tabbatar cewa ya ci gaba da wannan aikin amma kiransa da abal hakan cewar Allah shine ma'abocin yin hukunci kuma kowane hukunci yana komawa zuwa gare shi manzon Allah sai ya ainihin tambaye shi dangane da ƴaƴansa ya gaya masa manzon Allah a ƙarshe ya ce masa wanne ne babba sai ya ce masa ai Shurai ne sai ya ce to yanzu a rinka kiranka da Abu Shurai to kun ga manzon Allah yayi me ya canja wannan sunan as-salisa na uku al-ikhtiyaru akbarul abna'i lil kunya wato zabin da wanda yake babba ko kuma ya wajen nasabta mutum a kira shi da baban wani ko baban wani ko da mata haka suke yi a cikin gida da yake al'adar ta sa mace ba za ta iya kiran sunan mijinta kai tsaye ba saboda kunya ko saboda girmamawa idan misali ba ta ce wani abu za ta iya cewa baban wani a baban wani ai ba ai kaza ba a baban wani ai kaza mafi sau da yawa ma akan yi amfani ne da sunan da wanda yake babba ko ya wanda take babba misali manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abul Qasim ana ce mishi baban Qasim yadda ba tarihi malamai suna cewa Abul Qasim shine dan sa babba wanda har an samu hadisi na Anas dan Malik yake cewa an Anas radiyallahu anhu an karbu Anas a hadisi daga Anas kala yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil suq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana ayyam shi fi suq manzon Allah ya kasance yana tafiya a cikin kasuwa, kun ga manzon Allah yana zuwa ina? Yana zuwa kasuwa, kamar yadda ainihin suka tuhume shi, suka ce mali hazar rasul ko ya kullu ta'am wa yamshi ila aswaq, amma Allah kuma ya basu ainihin ansa, yace ai babu wani annabi face yana zuwa ina, yana zuwa ainihin kasuwa. To manzon Allah ya je kasuwa, ko dai ya je sayan wani abu ko shi ma ya je sayarwa, manzon Allah yana kasuwa. Fa qala rajulun, sai wani mutum a cikin kasuwan sai yake cewa ya abul qasim, ya kai baban qasim. Faltafata annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ji an kira shi suna irin sunan sa, manzon Allah sai ya juya. Fa qala rajulun, sai wannan mutumin da yace abul qasim sai yake cewa da'autu haza, ya manzon Allah ba kai, ai ba zan yi maka, ya za a yi maka irin wannan kira a cikin kasuwa, a'a ba kai nake kira ba, wa ga wanda nake kira shi ma irin alkunyar sa ne. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah shi ma a wannan gurin sai yake cewa sammu bismi, ku kira sunayen ku, ku kira kanku ko ƴaƴanku da irin sunana, sai yace wala tukannu bi kunyati, amma kada ku rinka yin alkunya da irin alkunyata, domin an kira wani da irin alkunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai me, sai ya juya yana tunanin da shi ake, kuma sai aka ce ba da shi ake ba, sai manzon Allah yake cewa a'a, ku kira kanku da Muhammad, ku kira kanku da irin su Ahmad, irin su Hashir, irin sunayen da dai aka tabbatar ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shari'a ta wurin su, cewar sunaye ne na manzon Allah. Kun ga anan ma manzon Allah suke cewa wala tukanni bi kunyati, amma kada ku rinka yin alkunya da alkunyata. Ko da Allah ya kaddara danka babba sunansa Al-Qasim, to kada a ce maka Al-Qasim, sai ka dauki na biyu, saboda nan hani ne yazo daga manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam, shine mai shar'antawa da shi da Allah. Sai ce amma kada ku yi me, kada ku yi alkunya da irin alkunyata, saboda yayi daidai an yi irin kiran kasuwa, saboda a kasuwa nan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi soyewar waje a bayan kasa a wajen Ubangiji shine masallatayya, mafi kiwa wato mafi kin waje makani a wajen Allah shine kasuwa, saboda akwai taron kowa da kowa, da mutumin kirki da mutumin banza. Kun ga sai aka daga murya, tunda Allah kuma yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, yawa kada ku ainihin daga murya sama da ainihin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani kuma sai ya daga murya ya kira suna da daidai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah kuma sai me, sai ya juya. Allah ya ji kan wazirin katabun yake cewa yanzu an ce ranka ya dade, kada kai saurin me, kada kai saurin juyawa, kowa ma mai sai da rake, mai sai da tu, mai tura kura, mai tura rake ma, sai ainihin sai a ce masa shine sarkin me. To kun ga me, idan akwai wani suna da ya zama gama gari, yanzu sanin kace ranka ya dade, kowa yanzu kuma sarautarta zama ruwan dare, kowa sai ya juyo, ba irin da ba da take da kima da wani abu da shauransu. To kun ga irin wannan aka ce abul qasim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ainihin sai ya juyo. To kun ga anan ma gashi dai ba wani suna ne nasu shi ma, to amma saboda girmama shi, saboda ainihin kada a wulakanta, yau da gobe in ana wulakanta irin wannan sunan za ta kai ma a zagi irin wannan suna din, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rahi, sayyidina Ali ya yunkuro zai kara aure, manzon Allah ya hana shi, ba ya hana shi aure bane ba a wannan lokacin, saboda ainihin yana ta yasta kishi, a'a yana tsoron kada yana raye tsakanin mata wani abu ya hada su ta yi kishi, ta zagi mahaifinwa, ta zagi mahaifin Fadima, in ta zagi mahaifin Fadima wa ta zaga, ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah sai ya dakatar da sayyidina Ali a lokacin da yake aure. Malamai suka ce bayan wato rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan, saboda tsakanin manzon Allah da Fadima malamai suka ce watanni shida ne. Kun ga manzon Allah sayyidina Ali ba zai zauna ba aure ba, sai ainihin ya yi aure, amma aka ce bai hada ta da wata mata ba, amma a baya ya zo ya haɗa mata, ya yi mace sama da ɗaya. To kun ga wannan me, saboda girmamawa, kada a kai wajen wulakanta suna daga cikin sunayen Allah, ko kuma a wulakanta wata siffa, ko a hada ta a rinka gawamata da wani wanda yake makuluki. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa shi ma ainihin ya hana alkunya da irin alkunyarsa. Ina ga saboda ƙwarewar lokaci da kuma yanayi na amfani muke yi da mai, wannan dai shine abin da ya zo a ƙarshen babin, kuma za mu ainihin dakata a nan ɗin abin da muka faɗa na daidai. Allah ya tara mu a cikin lada, abin da kuma muka kuskure ƙarancin sani ne. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.